أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 26 رجب شكرا تدور دليل قرد 44 هجرية wanda ya dace da 17 da watan 2 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka as-sahih al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 101 muna cikin kitabul azan zan mu tashi babi na 61 kafin mu fara zan mu shiga cikin littafin da muke karanta mai albarka shine adatul imam al-bukhari fi sahihihi al-adudi ko kuma manhaji na al-imam al-bukhari cikin sahihin shi yau zan mu tashi al-ada ta 14 eh malam yake cewa min adati hina daga cikin al-adar imam al-bukhari annahu yatarjamu li shay'in yana kulla tarjama ga wani abu ثم يذكر فيه حديثا كما سمعه من شيخه جمله سي انبچه حديثي kamar yadda yaji shi daga malamin shi jumla ga baki daya jumla hadisin baya anbaci mahallu shahid bana hadisin ya takaita zai anbaci hadisin ga baki daya li tadammunhi mawdu'i dalal al matluba minhu dan saboda ya kumshi abinda bukhari yake so ya dauka daga ciki wa illa mai kun baki maqsudan lahu koda sauran hadisin ba maqsudin bukhari bane kamar yadda muka ga cikin nahanul awwalun wal akhiruna yawmal qiyama wanda bayyana alaka wannan gaba mun yi bayanin batta da alaka da baban da Bukhari ya kulla amma ya kawo shi ne dan saboda haka ya ji shi daga malamin shi kuma haka yake son kawo shi mahallin shahirkin shi shi ya san inda yake bukata cikin hadisi kama wada fi hadisi urwatul bariqi kamar yadda yayi a cikin hadisin urwatul bariqi cikin sayan karamar dabba cikin kitabul jihad yana nihin a cikin hadisi na 3641 da misalin wannan yana da yawa a cikin littafin al-Imam al-Bukhari a takeice ma'ana ya bude babi in ya bude babi sai ya kawo hadisin da zai kawo ba duka yake bukatar shi ba mawdi'ud dilala mahallu shahirqin a gurin guri ne kadan wanda yake bukata amma sai ya kawo hadisin dukkan shi da tsawon shi dan saboda haka yaji shi ga malamin shi nan ba zai cire shi ba zai iftisarin hadisi ba kamar yadda ya saba wannan kuma yana da yawa cikin sahihin shi al'ada ta 15 wa min adati hina daga al'ada shi iradul mu'allaqat gangaro da hadisai yanzu ke mu'allaqat ne hadisi mu'allaq shine mahzuful asanid min bidayatihi ila nihayati wanda an shahi sanadin shi tun daga harko har zuwa karshe kawaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ya zo ya tabbata daga annabi yayi kaza ko ya tabbata daga sahabi wani yayi kaza to wannan bukhari yana yi walahu fi iradiha agradun wa maqasid kuma kawo sun da bukhari yake yana da manhaji yana da maqasir kin shi a ciki kal istishhad yana kawo shi dan kafa shaida istishhad wa taqwiya da karfafa hadisi ya kawo shi dan karfafa wani hadisi wanda yake mausul aw bayanul ikhtilaf ko kuma bayanin sabani wa ghairu zalika da ma wani wannan wanda wannan babe ne mai kwadi da yawa wanda al-Imam al-Bukhari al-Imam Ibn Hajar ya ba wannan baban haƙin shi yana da tagaliqut ta'liq wanda yayi dirasa ne ga dukkan mu'allaqat na sahih al-Bukhari mujallad 2 ne gabaki daya kowanne ya bi shi daya bayan daya mishi dirasa da taddace da shi ya ba shi haƙin shi yace hazihi adatul bukhari fi ma ta'allaqu bil asanid wannan sune manhajin bukhari abinda ya shahi sanadi dan yana da al'adodin shi abinda ya shahi sanadi da kuma al'adodin shi abinda ya shahi matani to wannan abinda ya shahi sanadi a takaice kenan guda 15 kin na gaba kuma zan mu tashi adatul bukhari fi ma ta'allaqu bil fiqh abinda ya shahi fiqh a cikin littafin shi dan saboda jami'i ne me yasa ake kiran shi al-jami ya tattaro duka abwab guda 9 sai littafi ya hada abwab guda 9 na addini ake kiran shi da al-jami kuma sahih bukhari ya hada su haka nan sahih muslim haka nan al-jami na ma'amar ibn rashid wanda ba fiqh ya takaita ba janibin kaza bai takaita dukkan abwab na addini guda 9 babu abin da ya baro ko ka je wani gurin bai wuce ba ka samu karin sharhi da karin bayani amma shi dai komai ya kawo to shi yasa ake kiran shi da al-jami al-jawami kadan ne wanda ba su da yawa a cikin littattafan sunna idan mu tashi babe na 61 a cikin kitabul azan wanda al-imam al-bukhari Allah ji kanshi da rahama yake cewa babu takhfifil imam fil qiyami babun da ke bayanin takaitawar liman a cikin tsayuwa ta sallah ya takaita ta kada ya tsawaita wa itmamur ruku'u wa sujud kuma da cika ruku'i da cika sujada duka ya kamata liman yayi wannan hadisi na 702 al-imam al-bukhari yake cewa Allah musharhama da jin kai حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا إسماعيل سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال وني متين yake cewa والله يا رسول الله ina rantsuwa da Allah ya ma'aikin Allah inni la ata'akharu an salati al-gadati ni ina jinkirin sallah asuba min ajli fulanin dan saboda wani liman kinsa yake nihi mimma yutilu bina dan saboda tsawaita mana da yake na san cewa dogo sura ce zai kama sai in takaita sai in jinkirta sosai yana ji yararraka da dan tahi dan saboda na san in naje dogo tsayuwa ce yake a asuba yace fa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashaddu ghadaban ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hushi a cikin wa'azi mafi tsananin hushi ghadaban minhu yama izin kama hushi na ran nan da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa haka wani liman ya sa har wasu suna jinkirin zawwa sallah saboda tsawaitawar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fadanda hushin da bai taba yin irin shi ba a wa'azi summa qala sannan sai yake cewa inna minkum munafirin cikin ku lalle akwai masu kore jama'a fa ayyukum man sallabin na ma sallabin nasi yace duk wanda yayi sallah da mutane fare ta jawwaz ya takaita fa inna fihi mudda'if a cikin sa akwai mai rauni wal kabir da babba tsoho wa zalhaja da ma abucin bukata wannan tsawaitawa kenan sai tsawaitawa da take madaidaiciya duk da an ce sallar asuba ana tsawaitawa da sallar azhar ana tsawaitawa to yana nihin tsawaitawa wanda ta dace kamar yadda zan mu gani a cikin wannan abin nan sharhin al-imam ibn rajab al-imam ibn rajab al-hanbali Allah musharhama da jin kai yake cewa qala hanbal ibn ishaq al-imam hanbal ibn ishaq yake cewa qala abu abdullah baban abdullah yake cewa yana nihin ahmad ibn hanbal wannan hanbal kin ba baban al-imam ahmad ibn hanbal bane hanbal ne wanda dan ammun ahmad ne kuma dalibin shi ne dan ammun shi ne kenan abokin wasa ne na al-imam ahmad kuma dalibin shi ne hanbal ibn ishaq yake cewa naji ahmad yana cewa idza kana al-masjid ala qari'ati at-tariqi idan masallaci ya kasance akan tsakiyar hanya aw tariqin yusala ko a hanya da ake shiga fattakhafifu ajabu ilayya ataqaita sallashi ya hiburgin masallaci na kan hanya masallaci na kasuwa a takaita shi hiburgin in ji Ahmad fa in kana masjidan yutazalu ahalu wa yarduna bizalika idan masallaci ne wanda masu shi suna sun kebance shi dan sallah kuma suna yarda da a tsawaita musu wannan babu lahi akan a tsawaita musu insha Allah wasu jama'a suka ce alal imamu an yukhaffifa bi kulli hal wajibi ne ga liman ya takaita sallah a kowane hali wanda shi wannan shine tarjihin al-imam ibn abdul bar a cikin littafin shi at-tamhir sharhin muwatta yace li annahu an alima quwwat man khalfahu fa innahu la yadri ma yahdusu bihim al-imam ibn abdul bar yake cewa dan idan ya san cewa mamun shi masu karhi ne matasa ne masu kwari ya bude sallah da su to bai san wani uzuri zai faro musu ba a cikin sallah min afati bani adam na rishin lahiya ta dan adam tana yiwa an fara da su suna jin karhin nasu suna buƙatar a tsawaita kin ana farawa kuma wani abu ya same shi ba yadda zai wa zakar anna tadawila imam ghayr jaiz ya ambata cewa tsawaitawar liman ba bai kamata ba wa annahu yalzamuhu takhfif cewa tila sanin shi ibnu abdul bar liman ya takaita abdullah ibn ahmad yake cewa dan al-imam ahmad ibn hanbal yake cewa na tambayi babana gami da hadisin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa tsayuwar annabi da ruku'un shi da sujada shi da zaman shi tsakanin sujada guda biyu qariban min as-sawa suna kusa da daidai wanda mu'minatul ahkam ya kawo shi to ahmad dan hanbal dan shi ya tambaye shi yace ma tafsiru zalika me tafsirin wannan hadisin fa qala sai babana yake cewa ahabbu ilayya an yukhaffif wa la yashqu ala man khalfahu abinda nahi so ya takaita kada ya tsananta ma wanda ke bayan shi an rawaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam takaitawa cikin sallah hadisi masu yawa Abu Bakar ibn Abdul Aziz ibn Ja'far daga cikin malaman Hanbaliya yake cewa kad ya juzu an yakuna Rasulullah ista'mala zalika fi nafsihi idza kana musalliya tana yiwa ya kasance annabi ya aikata haka ne cikin karan kanshi lokacin da yake sallah shi daya kuma he umarci masu sallah liman mai cewa su kuma su takaita sai hadisan kowanne ya aje shi a matsayin shi in shi daya yake sallah ya yi yadda ga dama in ya kuma shi da cikin jama'a ne sai ya aiki da wancan hadisin amma yace fihi nazarin wannan magana akwai duba cikin ta dan annabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu wujuhu itimmi salah yana takaitawa kuma yana cika sallah falam yakun yaf'alu zalika bai annabi bai aikata abin da ya saba ma abin da ya umarci liman mai da shi cikin hadisin ibnu mas'ud wanda aka huddo shi anan gurin babu abin da yake nuni akan takhfiful qiyam wa itmami ruku'i wa sujud takaita wannan takaita tsayuwa da cika ruku'u da sujada a cikin wannan hadisin da ya kawo babu a ciki bai nuni kowa zai nuna mana mahallu shahir in tunda ayat bukhari cewa babu takhfiful imami fil qiyam wa itmami ruku'i wa sujudi a cikin nan ina itmami ruku'i wa sujudi cikin hadisin babu a ciki babu mahallu shahid a gurin shine ce ya huddo amma abin da yake ya huddo a bayan shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kana yuji wa itim yana takaita sallah kuma yana cikata hadisi na 706 wanda zai zo nan kusa an rawaito hadisi masu yawa cikin takaitawa takaita sallah kuma tare da cika ruku'i da sujada wanda sun dace da wannan baba sai dai ba su cika sharadin bukhari ba shi yasa bai kawo su ba daga cikin su misali akwai hadisin da Imam Ahmad ya huddo daga hadisin Malik ibn Abdullah al-Khasami yake cewa nayi yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam falam usalli khalfa imamin kana awjaz minhu salatan fi itmami ruku'i wa sujud ban taba yin sallah bayan wani liman bo wanda ya kware wajen cika sallah da kuma kyautata ta da cika ruku'u da sujada kamar Annabi alaihi salatu wassalam wanda Ahmad ya huddo shi haka hadisin Adi ibn Hatim yake cewa man ammana falyutimmar ruku'a was sujud duk wanda ya mana limanci ya cika ruku'a da sujada dan cikin mu akwai mai rauni akwai babba akwai marar lafiya akwai dan bulaguro akwai mai bukata haka muke sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shima Ahmad ya huddo shi Labarani ya huddo shi ma lafazin shi yake cewa Adi ibn Hatim wataran ya huto majalisin su an tsara sallah sai liman ya wuce gabai tsawaita sallah ya tsawaita zama ana gamawa sai yake cewa man ammana minkum falyutimmar ruku'a was sujud duk wanda ya limance mu cikin ku ya cika ruku'u ya cika sujada bayan shi akwai babba akwai karami akwai mai bukata akwai mai rauni akwai dan bulaguro yayin da wata sallar ta halarto sai Adi ibn Hatim ya wuce gaba kan manta sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya cika ruku'u ya cika sujada ya takaita sallah yana gamawa ya ce haka muke sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan can liman kin sai yayi kuskure ya ja mutane ta gaba da ta zo ya wuce ya ce musu haka ake yi Labarani ya rawaito da wani shi daga hadisin Nafi ibn Khalid al-Khuzai yake cewa babana ya bani labari yana daga cikin ashabu shajara annabi alayhi salatu wassalam idan yayi sallah da mutane salatan khafifatan tammatan ruku'i wa sujud yana yin sallah taqaitatta ko mai cikakken ruku'u da sujada taqaitatta kan mu fahimci wai cewa ana nihin mutun ya bubbuga ruku'un ma ba a cika ba sujada ba a cika ba ya tabbata daga annabi alayhi salatu wassalam yake cewa idan mutun yayi sallah ga jama'a ya takaita idan yayi sallah kuma ga shi kadan kanshi wannan ya tsawaita yadda ya ga dama al-imamu ahmad ya huddo a cikin musnad din shi daga abi waqidil laisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam akhaffu an-nas salatan bin nas wa adwalu an-nas salatan li nafsi annabi yayi kowa takaita ma jama'a sallah kuma in shi dai zai yi tashi yayi kowa tsawaita sallah mun ga yadda yake sallar wani ga kinshi suna cika da da jini wan diga digin suna cika da jini to wannan cikin jama'a ba zai yi ta ba sallar annabi alayhi salatu wassalam ita ce wanda yake sallata ta da mutane ita ce takaitawa kamar da ya umarci wasu ma su yi haka nan yace abinda yasa yayi inkarin wanda ya tsawaitawa da ta wuce iyaka dan kan mutun ya ji an ce an hana tsawaita yi dibin tsawaita kwata kwata gaba daya a akwai sallolin da ake tsawaita amma ka a wuce iyaka dan Mu'az ya kasance yana sallah da mutanen shi a Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah tare da Annabi a Madina Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana dan jinkirta sallah kamar yadda ya kawo a cikin mawaqit sannan sai Mu'az ya tahi zuwa ga Bani Salma yayi musu sallah kuma ya bude suratul baqara to wannan shine abinda Annabi yayi musu bayan ya dama ya cika dare wajen Annabi kuma ya je ya tada sallar lisha kuma ya bude baqara mun ga ayi sosai za a cika dare sai annabi yake umarta shi da takaita yace karanta wasafat kaga wasafat a yanzu mu gani za a yi cewa ya tsawaita ali sha ya jama mutane wasa suratu safat to ita ce takaitawa da annabi ya umarce shi al-imamu ahmad ya huddo da nasa'i da ibnu khuzaima cikin sahihin shi yace abinda ake nihi da takaitawa shine abinda yake aikatawa wa ma kana yafhamu annahu yaf'alu khilafu ma umira bihi duk wanda yake tunanin cewa annabi ya aikata abinda ya sabanin abinda ya umarni da shine to yayi yayi mummunan kuskure kamar da nasa'i yayi nuni al-imam muslim ya huddo daga sammaka yake cewa na tambaye jabir ibn samura gami da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yace kanu yukhaffifu salat annabi ya kasance yana takaita sallah amma bai sallah irin sallar wannan mutanen ya bani labari cewa annabi yana karanta cikin sallar asuba qaf wal Qur'an al-Majid da makamantanta na surori. Hakim ya huddo shi lafazin shi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah irin sallah taku, sai da yace takaitawa ne yake yi. Cikin asuba yana karanta suratul waqi'a da makamantanta na surori. Nan sai ya bayyana mana takaitawa da ake yi wanda ake nihi. Abdul Jabbar ibn al-Abbas ya rawaito daga Ammar ad-Duhani daga Amash daga Ibrahim at-Taymi yake cewa kana abi taraka salata ma'ana babana ya bar sallah tare da mu yace innakum tukhaffifuna ku takaitawa kuke yace fa aina qaulun nabi nace mishi ina maganar annabi da yake cewa cikin ku akwai babba akwai mai rauni akwai mai bukata shi yasa muke takaita sai yace naji Abdullah dan Mas'ud yana fadar haka amma sallar shi ukun taku ce kenan ka ga yake nuna cewa shi ya fahimci me annabi yake nihi ba fahimtar taku ba kuke ga cewa annabi yana nihin abubbuga kamar yadda muke da wannan muguwar fahimta a yanzu sai mu dauke ta mu ga cewa kawai ana nihin abubbuga ko asuba kawai bakin daga sabba abin da ya kasa ne ko sallar asuba da mai kokarin shi ne wanda daga amma zai rika kasa Malik ibn Migwal ya rawaito daga Hakam daga Ibrahim at-Taymi daga baban shi yake cewa kana yatakhallafu ani salah yana kin zuwa sallah sai aka mishi magana sai yake cewa kuna takaita sallah ne yace ba an kasance haka aka yi umarni ba yace haka aka yi umarni khafifan alaikum saqir ku mai saukin ma nauyi ne a gare ku sai al-Imam Ibn Rajab bayan ya kawo wannan maganganu na magabata da hadisai masu yawa yake cewa wa alamu anna takhfifa amrun nisbi ka sani cewa takaitawa na sha'anin sallah lamari ne wanda ya danganci guri kaza da jama'a kaza fa qad takunu salatu khafifatan binisbati ila man huwa akhaffu minha sallah tana iya kasancewa mai nauyi ce ga dangane game da wani kuma an dangata game da wani mai sauki ce fa takhafifu na amuru bihi al-ayma huwa allazi kana alayhi salatu wassalam yaf'aluhu idza amma yace takaitawa da ake nihi kawai ita ce takaitawa da annabi yake yi idan yayi limanci fannaqasu minhu laysa bi takhfifin mashru'in an rage akan wannan ba takaitawa bace wanda shari'a ta bukata kuma ƙari akan haka ba shi bane abinda duk da magabata suna aikata shi ba shi bane dan suna da ƙarhin wannan ne ba shi bane abinda aka yi umarni kamar cikin sallar asuba da Abubakar da Umar sun kasance suna tsawaitawa sosai kamar yadda zai zo a cikin gurin shi Shafi'i yake faɗa a cikin littafin shi al-Ummu ahabbu an yabda ar-raki'u fa yaqulu subhana rabbiyal azim salasan ina so abunda nahi so mai ruku'u yayi ruku'u yace subhana rabbiyal azim hasso uku wa yaqulu kullama hakaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk abinda aka ciro to shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Ali Allahumma laka raka'atu wa bika amantu har zuwa ƙarshen hadisi da hadisin subhana rabbiyal azim da sauransu Shafi'i yace ina so mai ruku'u yayi haka yace wa kullama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i aw sujudihi duk abinda annabi ya faɗa cikin ruku'un shi ko sujada shi ina so mai sallah kada ya takaita akan wannan liman ne ko mamu ne ko shi ɗaya ne shine takaitawa ba mai tsanani ba wannan magana Shafi'i wa cikin al'um ga hadisai da dama sun zo akan addu'ar ruku'u subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subuhun quddus rabbil malaikatu rusu da sauransu dai dukkan su Shafi'i yace abinda nake so mai ruku'u ya hada su dan saboda annabi duka yayi su dan ayi kada mu dauki subhana rabbiyal azim ita kadai ayi tai sai zaman wacce sunna kuma ita an bar ta da kuma sahihai ne ga sanan a hadisai jingim faqad kana hadasa ba'da annabi min takhfif as-salati min al-ayma takhfifan yace hakika bayan annabi an samu sallam limammai suna takaitawa matukar takaitawa an rawaito wannan daga malaman kufa kuma an kawo wanda suke tsawaitawa da ta wuce ta annabi ma sallam wannan kuma daga cikin malaman Sham ne da malaman Madina amma malamai duka sun yi inkari ga jama'a guda biyu ƴan Kufa da suka takaita da ƴan Madina da ƴan Sham da suka wuce iyaka duka malamai sun musu inkari su takaita akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa qad zakarna inkari Yazid at-Taymi mun kawo inkarin Yazid at-Taymi shi kuma daga cikin manyan jigajigan tabi'ai yake cewa alaman khaffafa salata min aimatul Kufa malaman Kufa wanda suke takaita sallah yayi musu Ibn Umar ya kasance yana inkarin wanda ke tsawaita sallah tsawaita da ta wuce game da ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin musnadin al-Imam Ahmad daga Atiya daga Ibn Umar yake cewa sajadatun min sujudi haula mislu salasu sajadatin min sujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam yana aibata wasu yake cewa sujada ɗaya ta su ta kai ukun ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kaga wucewa da igona da iri ne yake haka Hayyan al-Bariqi yake cewa an ce ma Ibn Umar inna imaman yudilu salah akwai wani liman yana tsawaita sallah sai yake cewa raka'ataini min salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffu aw mislu raka'atin min salati hadha yace raka'a biyu ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta hita kaituwa game da raka'a wannan duka wannan a musulun da al-Imam Ahmad ma'ana dan Umar yana inkarin wasu masu wucewa da iri wajen wannan kin wuce gona da iri wajen tsawaitawa haka nan kuma masu takaitawa su ma haka nan aka yi musu khairul umur aw sadduha mafi lamar mafi kikkiawan lamari tsaka tsakiya ko babu kamar na annabi alaihi salatu wassalam sai babe na gaba babe na 262 al-Imam yake cewa babun idza salla li nafsi fayatawil ma sha'a baban dake bayanin idan mutum kanshi yake ma sallah ya tsawaita yadda ya ga dama Bukhari ya kulla babe guda akan shi hadisi 703 yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf yake cewa akhbarana Malik an Abi Zinadi an al-A'rash an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan sahifa ce kamar yadda mun gani cewa Bukhari yana ciratawa daga sahifa cikin adat din shi adata Malik an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Huraira sahifa ce tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza salla ahadukum lin-nas falyukhaffif idan dayan ku yayi sallah ga mutane to ya takaita fa inna fihi mudda'if a cikin su akwai mai rauni wa saqimu da mara lahiya wal kabiru da babba wa idza salla ahadukum li-nafsihi idan dayan ku yayi sallah ga karan kanshi falyatawil ma sha'a ya tsawaita yadda ya ga dama kamar yadda annabin shi ma mun gani haka yake yi malamai sun yi sabani a cikin nafila shin mafifici shine a tsawaita tsayuwa ko kuma a yawaita ruku'u da sujada ko kuma a bambance tsakanin dare da rana daban yace wannan zai zo bayanin shi a gurin shi daban yana da baban shi daban kamar a ce malamai sun yi sabani akan tsawaita sujada yake da ake bukata ko kuma tsawaita tsawon tsayuwa in yi raka'a 10 a cikin awa guda in awa guda zan yi ina sallah masalan in yi raka'a 10 ko kuma in yi raka'a 2 a wannan wangakin tsayuwa tayi tsawo wanne aka fifita baban shi yana gaba wasu daga cikin malamai suka ce ba a cirato ba daga annabi alaihi salatu wassalam idalatuhu aw takhfifuhu tsawaita shi ko kuma abin nan ko kuma takaitawa amma abinda aka cirato daga annabi alaihi salatu wassalam ayi mishi biyayya shi yahi abinda aka hiso cikin raka'atayn fajri da raka'a guda 2 wanda ake bude sallah da su takaitawa ne haka nan raka'a 2 ga wanda ya shigo liman yana fadu ba su ma takaitawa ne anan ba a san kwata kwata mutun ya tsawaita raka'atayn fajr raka'o'i guda 2 wanda annabi ya ce in ka tashi kiyamul layl ka buda da raka'a 2 khafifatayn nan ya kira su da khafifatayn bai kamata ka tsawaita su ba haka nan raka'o'i wanda ya shigo liman yana fadu ba annabi ta yi raka'atayn khafifatayn shi ma ka takaita to wannan in kai ka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata wanda ya tashi yana karatun hizbin shi na dare yadda zai yi hal ya qara'u bihi raka'atul fajr am la ya karanta su a cikin raka'atul fajr ko kuma ba haka ba bayanin dai wannan baban tare yake da baban da ya gabata akan cewa sahabbai sun kasance suna yukhaffif salatu yu'allilu bi khashyati waswasa ta shaytan sahabbai sun kasance suna takaita sallah suna kawo illa akan cewa in ta yi tsawo shaytan shi ma zai samu rabon shi ya kawo wasiwasi dan saboda zuciya ta dan adam tana da kosawa akan duk abin da take bisa kan shi in ka jima kana yi tsawon ya wuce misali ba kamar na annabi ne alayhi salatu wassalam da sai kwana yana yi to in ka jima kana yi shaytan shi ma sai samu rabon shi rika toko wata hira waki'u yake cewa ibnu abi aruba ba mu labari daga abi raja'il udaridi yake cewa nace ma zubair ibn al-awwam malakum ashabu muhammad min akhaffin nas salatan me yasa me ku sahabban annabi kuma nake ga kun hi kowa ta kaita sallah yace inna ma nubadiru alwaswas yace waswasi muke rigaya kahin ta kai waswasi ya fara shiga muke gaugawa mu yanke ta haka nan ammar ibn yasir yake cewa ihzifu hazihi salati qabl waswasati shaytan ku yi kokarin yanke wannan sallah kahin waswasin shaytan ya shigo wannan suna nihi ga mai kiyamul layl kai doguwan wannan tsayuwa da har shaytan zai samu rabon shi babu na 63 babun man shaka imamahu idza dawwala baban dake bayanin wanda yake karar liman kin shi idan ya tsawaita wa qala abu usaid yake cewa dawwalta bina ya bunai ka tsawaita mana sallah ya kai dan dana abu nuaim al-fadl ibn dukayn cikin kitabus sala yake cewa haddathana ibn al-gasil an hamza ibn abi usaid yake cewa kana ya ummuna ya kasance yana mana limanci ma'ana asar kin wannan da bukhari ya kawo na abu usaid da yake cewa dan shi dawwalta bina ya bunai dan shi ne liman kin nasi an gama sallah wata rana yake cewa dana ka tsawaita mu diyawa to wannan asar kin ya kawo shi abu nuaim al-fadl ibn dukayn cikin kitabus sala yake cewa abu usaid ya kasance yana limanci yana limanta su fa iza dawwala alaihim idan ya tsawaita musu sai Abu Usaid aban shi yake cewa yarhamukallahu dawwalta alaina Allah ji kanka yau ka tsawaita mana sallah wannan yana tunatar da shi akan cewa ka koma yadda ya kamata hadisi na 704 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa hadathana Muhammad ibn Yusuf hadathana Sufyan ana Isma'il Isma'il ibn Abi Khalid ana Qais ibn Abi Hazim ana Abi Mas'ud قال yake cewa qala rajulun ya rasulullah wani mutun yace ya ma'aikin Allah inni la ata'akharu an salati fil fajr ni ina taqaitawa ina taqai jinkirin sallah cikin sallah asuba mimma yudilu bina fulanu fiha saboda wani yake tsawaita mana a cikin ta fa gadiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hushi ma ra'aitu fi mawidatin kana ashaddu gadaba minhu yawma idhin ban taba ganin yayi hushi cikin wa'azi ba kamar yadda yayi tsananin hushi a ranna summa qala sannan sai yace ya ayuhan nas ya ku mutane inna minkum munafirin lalle anan gurin yan uwa abin da kamata mu gane wangakin usulubi na annabi alaihi salatu wassalam na da'awa na karantarwa na kuma fuskantar mutane mun san cewa al'ada shi ce bai yin hushi kuma bai tsananta mutun ne mai tabshin hali mai bin mutane da laso-laso da sannu-sannu mun ga wani ya zo yayi bawali an zo a yi mishi ca annabi ya hana da abubuwa da dama to amma kuma nan gashi ya ma wani hushin da ake cewa taba ga yayi hushi kamar wannan ba wannan shine amfani da usulubi na hikima cikin da'awa cikin wa'azi aza komi a gurin shi wannan mutuna malami ne ba jahili bane kenan in yayi abin da yake irtikabin abin da ya kasance na kuskure ne to dole a yi mishi fadan da ya dace da shi ba wanci kuma wancan jahili ne kenan wannan fadan da aka yi ma jahil malamin nan da aka yi ma wancan jahilin sai ya tsere ma ya bar addinin gaba daya amma shi wannan an san duk abin da za a mishi ya riga ya san komai babu abin da zai sa shi ya ce na hasa mu to haka annabi alaihi salatu wassalam yake amfani da usulubi na hikima komi aza shi inda ya dace da shi alhakimu huwa allazi yad'u al-ashya'u fi mawadi'iha mai hikima shine wanda yake aza komi a inda ya dace yace lalle cikin ku akwai masu korewa faman amman nasa duk wanda ya limanci mutane falu khaffif to ya takaita fa inna khalfahu ad-da'if a bayan shi akwai mai rauni wal kabir raunin jiki ma'ana wal kabir akwai babba wa zal haja akwai ma'abucin bukata nan ibn rajab yake cewa makasudin bukhari da ya huddo hadisin nan anan shine zawaji shakawa min duru salati idaratun ja'id za'ida anil hadil mashru kawai abinda bukhari yake bukata ai hadisin ya gabata akan tsawaita sallah ko takaita to kuma in an tsawaita kin ma mu wani ya kai karar liman ga babban shugaba wannan ya halitta shine bukhari yake so liman din ku matukar yana tsawaitawa a kai kan shi wajen sarki ya mishi magana babu laifi fa inna hazal imam yace wannan liman kin dan ba ya kara akan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ba zasu kai karin shi ba yayin da ya kara akan sallar da annabi yayi umarni da ita sai annabi ya mishi hushi dan mushi fada kuma ya tsoratar gami da kore jama'a da tsawaita sallah waki'u ya rawato daga Hisham ad-Distawi daga Abbas al-Jushami yake cewa inna min al-ayyamati darradin annabi yana cewa a cikin wata ruwaya yake cewa lalle cikin limamai akwai masu kore jama'a munafirin inda darradin duka ma'anarsa daya wanda wannan ibnu abi shayba ya huddo shi hadisi na 705 al-imam yake cewa haddathana adam ibnu abi iyas kenan حدثنا شعبة حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضهين وقد جنح الليل وني متين يا غباتو يا فسكانتو da tagonin shi guda biyu kuma dare ya shiga fa wafaqa mu'azin yusalli sai ya dace da mu'az yana sallah fataraka adihi sai bar tagonin shi guda biyu aqbala ila mu'az ya fuskanci mu'az fa qara'a suratul baqara sai mu'az ya karanta suratul baqara aw an-nisa ko suratul nisa duka dai ɗaya ne fantalakar rajulu sai wannan mutun ya tahiye shi wa balagahu labari ya iso mushi anna mu'azan nala minhu cewa mu'az ya mushi hada shine nala minhu ya yi mu hada cewa bai kyauta ba fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutun ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fashaka ilaihi mu'azan ya kawo karan mu'az gashi abinda aka yi na huto daga kiwo na da taguwa na tsaida in je a wuce in shiga sallah da shi ya tada bakara to kuma ni sai na yanke sallan na koma nan yita kun bayan an yi haka kuma ya koma yake cewa nayi ba daidai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'az afatanu anta mu'az kai mai fitina ne ko kuma fatinun kai mai fitina ne akan wazanin fa'il ya fada salasa marat haso uku annabi ya fada haka yace falaula sallaita bi sabbi sima rabbikal a'la ina ma a ce ka mishi sallah da sabbi sima rabbikal a'la wa shamsu wa duha wallahi idza ga sha duka da a ce da su kan mushi sallah kenan daga nan mun fahimci samfari na sallar annabi alayhi salatu wassalam karantawa annan a cikin sallar lisha da makamantansu shine irin sallar ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu yusalli kaga ayyun babu tsanantawa da wancan da ake karanta su makamantansu wasu surori da za a tsawaita wannan kuma nadir ne ba shi bane mai yawa fa innahu yusalli wara'aka al-kabir yace ya wanda suke sallah a bayanka akwai babba wadda ifi da mai rauni wa zulhaja da ma'abucin bukata a hasabu fi hadha al-hadith haka nake zatan wannan cikin wannan hadisin bukhari yace wa tabi'ahu sa'id ibn masruq ya mushi mutaba'a da mis'ar da shaybani zan mujiwa aka ma mutaba'a ko meye dalilin yinta da amru da ubaydullah ibn muksim da abu zubair daga jabir ibn abdullah qara'a mu'az fi isha' bil baqara mu'az ya karanta baqara a cikin sallar isha wa tabi'ahu al-a'mash an muharib a'mash yayi mushi mutaba'a daga muharib yake ce man tawwala alaman shaqqa alaihi at-tadawil fi salatihi fa innahu yajbuluhu an al-khushu'i fi salati wa rihihi anha duk wanda ya tsawaita akan wanda yake cikin sallah ya tsawaita ga wanda yana cikin bukata to wannan zai hudda mushi khushu'i kuma ya shagartar da shi game da sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga riga da aka kawo mushi kamisa wadda a cikin ta annabi ya cire ta ya beka ta yake cewa ka da taftunini ta kusa ta hutune ni a cikin sallah kuma ya umarci Aisha akan ta hudda bargwanta a dakin shi wanda da kai hotuna yake cewa la yazalu salatu zalu tasawiruhu ta'rudu li fi salati hotunan wannan bargwan naki basu gushe ba suna bujuro mini cikin sallata annabi yasa aka hudda su takaita sallah da annabi alayhi salatu wassalam yayi haka lokacin da yaji kukan yaro dan saboda kada uwar shi ta fitunu ta huta daga cikin hayyacin sallarta haka nan hadar Abi Talha yayin da ya kalli zuwa ga wani tsuntsu cikin sallar shi a katangar shi kistagala bihi an salati yace lalle cikin wannan dukiya ta wa fitina ta same ni a cikin ta ma'ana fitina anan da ake nuhi fitina shine shagaltuwa game da ibada wani abu daban ya dauke fitinar da ake cewa fitina tana zuwa da ma'ana mai yawa musamman in alqur'ani ne to kan mu dauke ta waccan ma'ana kawai nan yana nuhin shagaltuwa game da ibada a shiga wani abu daban kamar yadda ga duk wannan abu da muka zano an kira su da fitina yawa fitina shine wannan ba gashi ya kawo ta ma tsallake dogon bayanin muke dukiyoyinku da wannan kinku fitina ne da iyalanku fitina ne fitina ana nihin suna shagaltar da ku game da biyayyar Allah ku shiga sha'aninsu wal fiyace fitina a cikin wannan gurin dukkan su gabaki dai shine shagaltuwa game da sallah da kuma wannan wohintuwa game da gareta yana yiwa ya kasance fadar Allah madaukin sarki da yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna cikin suratul tagabun ya kasance shine shagaltuwa game da ibadar Allah da zikirin Allah abinda yake nuni akan wannan annabi alayhi salatu wassalam yana khutuba ya ga Hassan da Hussein sun taho ya sabko ya dauke su sannan sai ya hau minbarin shi yake cewa Allah yayi gaskiya inna ma amwalukum wa auladukum fitna kaga nan annabi ya fassara mana wannan aya aikin shi ya fassara mana me ake nihi da fitna shine shagaltuwa game da ibada akan iyalai da dukiya yace naga wannan yara suna tahiya suna yin tuntube ban yi hakuri ba sai da na sabko na zo na dauke su kamar da al-Imam Tirmidhi ya huddo wannan hadisin amma abinda al-Imam Bukhari ya huddo na mutaba'a da ruwaya mu'allaka madmunin shi shine cewa jama'a da dama sun rawaito wannan hadisin daga Muharib ibn Lisar kamar yadda Shu'ba ya rawaito shi sun hada a cikin karatun mu'az suka ce da baqara ko kuma suratul nisa'i da shakku munura da kyau da shakku suka ce baqara ko nisa'i wanda suka kawo ruwayan nan da shakku suka ce baqara ko nisa'i ako sa'id ibn masruq as-sauri ma'ayhin sufyan as-sauri daga cikin su ako mis'ar da abu ishaq as-shaybani amma shakkun wannan gaba ɗaya daga muharib ne kamar yadda yake cikin ruwayar gundur daga shu'ba isma'ili haka ya huddo shi a cikin shi yake cewa ina zatan muharib shi yayi shakku a cikin ad-da'if yayi shakku ad-da'if ko zalhaja sai hadisi na 607 da kamar yadda muka sani cewa duk abinda al-Imam al-Bukhari zai ce tabi'ahu fulanun wa fulan da kai abinda yake son ishara akan shi da kai nunin da yake so wannan nunin shakkun shine Bukhari yake so yayi nuni ya kautar da shi a cikin ya nasaba ma mai shakku ya kunshi a cikin wannan ruwayar da ya kawo hadisi na 706 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abu Ma'mar haddathana Abdul Waris haddathana Abdul Aziz an Anas ibn Malik kala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yujizu salatu wa yukmiluha, annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana takaita sallah kuma yana cikata, a takaice take kuma cikakka ce ba bubbugawa bace yake. Ijaza dan saboda shine al-iktisar al-ikmal, kuma shine itmam kinta, itmamu arkaniha min ar-ruku'i was-sujudi wal-intisabi bainahuma, shine cika ruku'in ta da sujadarta da kuma tsayuwa tsakanin sallah gabaki daya. Wa idkhalu hadha al-hadith fi hadha al-bab fa'idatuhu annahu bayna qadru at-takhfif al-ma'mur bihi, shigar da wannan hadisin da Bukhari yayi, Allah mushi rahama yace yana nihin ya bayyana mana gurgurdan takaitawar da akai umarni da ita, kuma cewa liman kincin da aka kai karin shi aka kai kukan shi yayi kari ne mummunan kari wanda ya wuce iyaka, amma cika sallah da cika rukunnanta wannan ba tsawaitawa bane wanda za a yi karin liman a ce ya munana. Na'am. Babi. Babi ne bamu ambaci baban ba. Aha, to nuskhata ina da ta sani. Da san turan ka. San turan. Babul babu ijazi fi salati, babun dake bayanin takaitawa cikin sallah wa ikmaliha da cikata, kenan bamu ambaci baban ba, nan bai ka mana shi ba, sabanin nuskha ne ciki ya game shi ni a wannan nuskhatan. Sai babu na 65, babu mana akhaffa salata inda buka'i sabi, dan duk tahiyya su ɗaya ne. Baban dake bayanin mana akhaffa salata, wanda ya takaita sallah inda buka'i sabi, lokacin da yaro yayi kuka, liman yana sallah shi yaro yana kuka cikin imamin shi kenan akwai mai goyo, sai ya takaita sallah. Ya kawo hadisi guda uku a cikin baban, hadisi 707 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Ibrahim ibn Musa wa huwa al-Farra, kaga nan gurin tansisi ne ga Imam al-Bukhari, mun ga cewa na daga cikin adat kin shi bayyana rawi nasa barawi idan an kawo shi mubham, gashi nan an ce mana Ibrahim ibn Musa sai ya ce huwa al-Farra, wannan daga Bukhari ne. Yace haddathana al-Walid haddathana al-Auza'i an Yahya ibn Abi Kathir an Abdullah ibn Abi Qatada an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la aqumu fi salati uridu an udawwila fiha, ni ina tsayuwa cikin sallah ina nihin in tsawaita ta daga farko. Fa asma'u buka as-sabi, sai in ji kukan yaro. Fa atajawwazu fi salati, sai in takaita sallata. Karahiyata an ashukka ala ummihi, dan gudun kada in tsawaita ma in tsananta ma ma'aihiyar shi. Sai yace taba'ahu Bishr bin Bakar, Bishr bin Bakar yayi mushi mutaba'a da Baqiya da Ibn al-Mubarak daga Auza'i, daga Auza'i wa aka ma mutaba'a kenan. Wa aka ma mutaba'a. Munura cewa aka yi dawana 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 mutum uku sun mishi mutaba'a daga Auza'i. Wa yake ruwaya daga Auza'i? Walid, Walid ne. Kenan Walid ne aka ma wannan mutaba'a. Wa yace Bukhari ya ambaci wannan mutaba'a ta Walid ibn Muslim akan wasalin shi, dan ya bayyana cewa sahihiyar magana shine hadisi ne mausuli, dan wasu suna kawo shi da kasaratu man wasalahu an al-Auza'i, dan mafi yawaicin wanda suka kawo shi mausuli daga Auza'i, wanda ya kawo shi a mursal bai cutar ba, shine kawai Bukhari yake so ya nuna nan gurin mutaba'a da ya kawo. Akwai wanda suke rawaito hadisin daga Auza'i amma a matsayin mursal ba tare da ambatan sahabi ba, a matsayin mursal kenan. Nan Bukhari da ya kawo shi sai ya ce dawani Bishr ibn Bakar da Baqiya da Ibn al-Mubarak, wannan manyan malamai ne marawaita daga Auza'i, sun rawaito shi a matsayin mausul, kenan yana rinjayar ga cewa hadisin mausul ne ba mursal ba. Me yiwa Muslim, abin da yasa Muslim yake huddo shi, dan saboda sabanin da ake akan wasalin shi da irsalin shi, Bukhari Muslim bai huddo wannan hadisin ba, ya huddo sauran da dan saboda kauce ma wannan matsalar. Amma Bukhari da tabbayyanan mishi hakikanin magana shine mausul ne, sai ya huddo shi dan saboda wancan abin da ake shakkun ya huta. A cikin hadisin kuma akwai dalili akan cewa duk wanda ya shiga cikin sallah da niyyar tsawaita ta, to yana da damar kuma ya fasa ya takaita ta dan saboda wata maslaha da ta gitto, kuma ba za a zarge shi ba akan sauya niyyar shi da yayi. Ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ya shiga da niyyar tsawaita sallah amma da yaji kukan yaron nan sai ya takaita ta, ya fasa wace tsawaitawa. Yace wastadalla bihi ba'dhum, wasu sun yi hujja akan wannan hadisin akan cewa wanda ya shiga cikin sallar tadawwu yana nihin ya sallace ta raka'a hudu, yana da damar ya takaita ta mai da raka'a biyu kamar raka'a hudu ai ya halitta mutun ya raka'a hudu a game a dunkule ba sallama to ya shiga da niyyar wannan kuma sai ya ga cewa kai ya fasa ma bi kawa zai yi ta ya sallame to yana da wannan dama saboda sabawa niyya ba matsala bane gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace wannan Sufyanu Sauri ya faɗa haka yake cewa bi luzumin nawafil bi shuru'i fala iskal indahu fi jawaz zalik wanda kuma suke ganin cewa tilas ne in ka fara nafila sai ka cika ta su wannan babu iskali a gare su haka nan daliban Malik suke da magana bi akan wanda ya bude sallah a tsaye fa hal yajlisu fi asna'iha amla shin zai iya zama a tsakiyar ta ko kuma zai ci gaba dole sai yayi ta meke kamar mas'alar da mai ahadari ya kawo ta kamar yadda muke faɗa duka wannan kananan littattafai mutun yana karatu ne zai san iya nutsan da suka yi cikin littattafai suka dauko wannan masail inda kai kana kwance suka dauko maka yi ta bagas wannan mas'aloli ne ba kanana ba wanda malaman malikiya sun yi magana bi akan cewa shin mutun iya bude sallah a tsaye wai yuzu an yadkhulaha biniyatin qiyami summa yajlisu ba'da zalik ya shige ta a tsaye kenan illa an yadkhulaha biniyatin qiyam kenan wannan yana maganar hujjatu akwai wanda suka ce ya halitta cikin malaman malikiya shine wannan hadisi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba niyya kuma daidai ne saba tsawaitawa da saba yanayin sallar duka ɗaya ne suka yi kiyasin shi akan wannan yake cewa lahu an yajlisu bi hadzal hadis kace yana da damar ya zamana saboda wannan hadisin kuma haka nan ne kamar yadda malam mai ahadarin ya tahi yace ana hujja akan wannan akan cewa man nazar an yusalli salatan wa nawafi nafsihi aksara min rak'atayn fa hal yajlisu huma nawa amla ana yin dalili akan wannan hadisin cewa wanda yayi alwashin cewa zai yi wata sallah sai yayi niyya a cikin zuciyarsa cewa raka'a biyu ce shin ya lazumce shi abinda yayi niyya ko kuma bai fada da bakin shi bai ce in na samu kaza sai nayi sallah a zuciyar shi yana nihin raka'a biyu to yana iya yin raka'a biyun ko kuma ta zama tilas ko kuma ya yadda ya ga dama Ahmad ya nasanta cewa abin da yayi niyya shi ya hau kanshi jama'a da dama cikin daliban shi sun gina magana akan asalin al-Imam Ahmad cewa ar-ruju'u fil aymanu wa nuzur ila al-maqasid wa niyyat mutun yana cikin rantsuwa da alwashi wannan gabaki ɗayan su cikin maqsadin al-Imam Ahmad yana komawa ga cewa niyyar mutun ita ake dubawa gare ta. Ahmad yayi nasanta game da cewa wanda yayi alwashin zai yi sarka da dukiya kuma yayi niyya a cikin zuciyar shi cewa dubu ce zai huddo to zai ya lazumce shi abin da ya ga dama ba abin da ya faɗa a zuciyar nan tashi ba dubu ba ta haukan shi ba. Abu Dauda haka ya cirato daga al-Imam Ahmad haka cikin masailin al-Imam Ahmad da ma sauran mas'aloli da dama da malamai ga sunan sun kawo su a cikin mas'ala. Hadisi na 708 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama da jin kai yake haddasana Khalid ibn Makhlad haddasana Sulaiman ibn Bilal haddasana Shariki ibn Abdullah yake yace cewa samitu Anas ibn Malik yaqul ma salaitu wara'a imamin qaddu ban taba salla bayan wani liman da dai ba akhaffu salatan wanda yake takaita salla wala atammu kuma wanda yake cika salla minan nabi gami da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana laysa ma'ubika asabi annabi ya kasance yana jin kukan yaro fa yukhaffifa makhafata an tabtuna ummuhu sai takaita dan kada uwar shi ta fitunu fitunuwa anan ta shagalta gami da yaran ta huta daga khushu'in sallah da maida hankalinta ga sallah sharik a cikin wannan hadisin shine ibnu abi namir al-madani wanda ya rawaito wannan hadisin shine damurat ibn anas ibn iyad jama'a da dama sun rawaito shi bisa ambaci karshen shi ba haka muslim ya rawaito shi ba tare da ambacin karshen shi ba ta hanyar ruwayi isma'il ibn ja'far daga sharik ya gabata sharhin hadisin hadisi na gaba hadisi na 709 al-imam yake cewa haddasana ali ibn abdullah ali ibn abdullah shine ali ibn al-madini daga yace ali ibn abdullah ka'ida ce a bukhari inda mubasharatan ya ambace shi gaba daga bukhari ne mutunan to yana nihin ali ibn al-madini babban malamin shi haddasana yazid ibn zurai haddasana sa'id qala haddasana qatada an anas ibn malik haddasa ya bada labari anna nabiyallahi cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa inni la adkhulu fi salati ni ina shiga cikin sallah wa ana uridu idalataha ina nihin tsawaita ta fa asma'u ka asabi sai in ji kukan yaro fa atajawwaz fi salati sai in takaita cikin sallata mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi saboda abinda na san na tsananin wahalar da uwar shi take ji game da kukan shi kukan da yake tana shan wahala yana ba yadda zai ta yanke sallah kuma yaro yana ta mata kuka to sanin wannan annabi ya ce saboda sanin wannan nake takaice sallar in cire ta in takaice tsawaitawa da nayi niyya wannan ƴan uwa ina wanda suke kuku ta cewa haƙin mata haƙin yara gashi sallah a'azamul ibadat arkanul islam amma ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa abin da yake nihi dan saboda duba ga haƙin uwa da yaranta to kuma in haka zamai da zuwa suna ta kuku da cewa haƙin mata haƙin yara wanda su ba ma haƙin bane suke suna fakewa dai da shi akan ya daka hurji hadisi na 710 haddathana muhammad ibn bashar inji al-imam al-bukhari haddathana ibn abi adi an sa'id an qatada an anas ibn malik an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin allah yake cewa inni la adkhulu fi salati ni ina shiga cikin sallah fa uridu idalataha sai in ina ni tsawaita ta fa asma abuka asabi sai in ji kukan yaro fa atajawwaza sai in takaita lima a'alamin shiddati wajri ummihi min bukaihi saboda abinda na sani na tsananin jin damuwar ma'ahiyashi alwajar shine damuwa damuwar ma'ahiyashi gami da kukan wannan da yake yi ina ga mun ganshi a musallasu kuduru wa qala musa musa yake cewa haddathana aban haddathana qatada haddathana anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam haza bi ma'ana hadisi abi qatada almutakaddimi wannan ma'ana shi daidai take da hadisin abi qatada wanda ya gabata ma'ana hadisin 707 ya kawo shi ta ruwayar sa'id ibn abi aruba daga qatada daga anas ta hanya guda biyu a cikin su qatada bai bayyana kyararraba cewa ya ji daga anas qatada ko mudallis ne shi yasa anan gurin bukhari sai bayyana musa shine ibn isma'il ya rawaito shi daga abban al-attar daga qatada sai ya bayyana kyarar da sama duk tasarrufin da bukhari ne cikin littafin shi da manhaj shi da abin da yake so qatada arwaya harko bai sarraha sama'i ba cewa na ji daga wani sai nan gurin ya kawo ruwaya ta bi cewa haddathana anas wannan wai ta bi mu duba da cewa qala musa mun lura da kyau hadisin na 710 haddathana muhammad ibn bashar haddathana ibn abi adi an abi sa'id an qatada qatada mi yace ana anas bai ce ba haddathana anas shi ko mudallis ne mudallis in yace an fulan ba a amsa hadisin sai an samu wata hanyar da ya bayyana sama'i to bukhari sai kawo mana hanya ta biyu da ta bayyana qala musa haddathana aban haddathana qatada haddathana anas kenan a hanya ta biyu kyarare qatada ya bayyana mana cewa ya ji daga anas abinda muke tsoro na tadlisin shi ya kawar muna iya amfani da hadisin shi kenan sahihi ne ya cika sharadin shi shine manhar al-imam al-bukhari yace takaitawar da annabi ake nihi a cikin wannan hadisin shine abin da yake nihi yazo da sallah gabaki dayan ta wani lokaci kuma ya kawo ta da wasu daga cikin ruku'un ta ya rage duka gabaki dai abin da yake so yayi kamar yadda yayi niyya a farko na farko abin da yake nuni akan wannan hadisin da Abubakar ibn Abi Dawud ya hudo cikin kitabus sala yake cewa haddathana Ahmad ibn Yahya ibn Malik haddathana Abdul Wahhab an Shu'ba an Adi ibn Sabit an Al-Bara ibn Azib yake cewa sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da mu salatu subhi salla asuba faqara bi aksar suratayn fil qur'an min fil qur'an sai karanta mafi taqaita surori guda biyu na qur'ani falamma faraga yayin da ya gama aqbala alaina bi wajhihi sai fuskanto mana da wannan da huska shi ya kallo mu nan wace ce mafi aksar suratayn fil qur'an mafi karanci yadda babu kasa da susu biyu na'am wal asar da inna adina wal asar da inna adina ko kenan sune ya karanta wa qala yake cewa inna ma ajaltu li tafarga ummu sabi ila sabiha ce na gaugauta ne dan uwa da ta yi gaugawa zuwa ga danta wannan ruwaya kyarar annabi ya faɗa haka amma nabi kuma abu nu'aym ya rawaito cikin kitabus sala daga sufyan muna ji ana ambatar kitabus sala malamai magabata malaman hadisi suna da wannan dabi'a maudu'i guda su hada hadisan kan shi gaba ɗaya su yi littafi akai Abu Nu'aym yana da littafin kitabus sala Al-Fadl ibn Dukain hadisan duk da suka shahi sallah gaba ɗaya ka same su ana haka nan al-Imam al-Mirwazi yana da ta'zimu qadrus sala mujallad bi manya shi ma dukkan hadisan sallah da su da makamantansu da dama sun yi hadisan sallah haka kamar yadda wani kitabut tahur littafin tsarki akan manhajin malaman hadisi duk wani hadisin da ya shahi tsarki ka same shi a can da bayanin hukuncin shi da bayanin qirasa akan shi ya rawaito daga Sufyan daga Abil Aswad an-Nahdi daga Ibn Sabit yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta cikin sallar asuba ya karanta raka'a da aya 60 yayin da ya shiga ta biyu sai ya ji kukan yarinya ya karanta aya 3 kawai kaga ta biyu aya 60 ta farko aya 60 ta biyu aya 3 amma saboda wannan dalilin kamar yadda Al-Hafiz Ibn Abi Shayba da Abu Dawud ya hudo cikin Al-Marasil haka Daraquthni ya hudo shi cikin a sunan kinshi nan zan mu takaita ina ga abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi